babban hafsan sojojin kasar Najeriya biyu tana rirana su tuku da ta yi ya kadamar da sharan gona da sharan cikin garin Gudun Bale da yan kungiyar Boko Haram suka kawo gida ciki a baya wanda ga misali rundunar sojojin Najeriya sun sace kwatowa wanda haka sai da al'umman Gudun Bale damun ci gaba da gudanar da harkokin su babban hafsan yace ya kadamar da wannan sharan gona da kuma sharan cikin garin Gudun Bale ne don tabbatarwa mutanen garin cewa su riga da sun ci karfin yan kungiyar Boko Haram a wannan yanki kuma rundunar nasu sun ci gaba da basu kariya yace tun ranar 18 ga watan Nuwamban 2015 ne dai rundunar nasu sace kwato wannan gari bayan gumurzu da aka yi da yan kungiyar Boko Haram din har kwanaki hudu wanda yace duk da cewa an dan samu asarar rayuka a wannan gari daga bangaren jami'an sojojin nasu sakamakon wani hari da yan kungiyar Boko Haram suka kai kan wasu tankunan mai da ya fashe a matattaran jami'an sojan wanda hakan ya sanadiyar halaka wasu jami'an su da dama amma yace duk da haka sun cimma nasara da yanzu sun sace kwato wannan gari
historical town that is well known for its economic activities and indeed for its peace and tranquility over the years, not until when these criminals came in the form of Boko Haram to displace them from their ancestral homes.
Yace wannan sanannen gari ne da aka san shi da harkokin kasuwanci da zaman lafiya a shekaru da dama da suka gabata kafin daga baya waɗannan ƴan ta'adda da ake kira Boko Haram su yi tarwa a wannan gari. Jenar Buratai ya ce ina mai matuƙar farin cikin kasancewa a nan a yau don kaddamar da shara da za mu yi cikin bikin rundunar sojojin Najeriya na shekarar 2018 duk da cewa yanzu haka ana gudanar da irin wannan ayyuka na shara a dukkanin barikokinmu.
And we chose this place as a symbolic gesture to further consolidate on our successes in the Northeast operation against the Boko Haram insurgents.
Yace mun zaɓi wannan wurin ne a matsayin gwaji saboda mu ci gaba da ƙaimi wajen yaƙi da ƴan kungiyar Boko Haram a shirin arewa maso gabacin Najeriya. Yace zaɓen wannan wuri don kaddamar da wannan shiri mun yi shi ne saboda muhimmancin yadda ake gudanar da harkokin kasuwanci a wannan yanki na Gudun Bale.
Gudun Bale was one of the strongholds of the dreaded Boko Haram sect, which was illegally occupied by them. Our gallant troops fought a fierce battle to regain this town.
Yace garin Gudun Bale na ɗaya daga cikin garuruwan da ƴan kungiyar Boko Haram suka kai ƙarfin gaske a baya. Wanda kuma mutanen mu suka yi yaki da gaske da haka ka sace kwato wannan gari.
We all know that Gudun Bale is a very important town because of its proximity to Baga, a major commercial town with vital economic importance to the people of Borno State and indeed to the Lekchad region.
Mun sani cewa garin Gudun Bale yana da muhimmanci da gaske saboda kusanci da yake da shi da garin Baga, garin da yake da muhimmanci sosai wajen harkokin kasuwanci ga al'umman jihar Borno da yankin Tafkin Chadi da ma kasar baki daya.
We are indeed glad today that those displaced from their homes have been able to return to resume their normal life. Some people who fled their homes for over 7 years have been able to return.
Yace muna masu farin ciki a yau na ganin cewa waɗanda ƴan kungiyar Boko Haram suka tarwatsa su suka bar garuruwansu yayin sun dawo cikin garuruwansu kuma suna ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. Wasu da dama ma sun bar garuruwansu fiye da shekaru 7 da suka gabata amma yanzu ga mu nan tare da su kuma za mu gudanar da wannan bukukuwa tare don mu share musu wannan gari yadda ɗan adam zai iya zama ciki. Wannan bikin na suna da sojojin Najeriya da ake wani lakabi da Army Remembrance Day na cika shekara 155 kenan wanda kuma yanzu hakan ake ci gaba da gudanar da irin waɗannan bukukuwa a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.